I've never really known danger or trauma. I've never had run away from war. When I saw those women and children, I can't even begin to imagine what they have gone through. Especially moving for me, because I have two children, is seeing some of the children who...
Ni kaina ban taba fadawa hatsari irin wannan ba. Ko ne hijira daga yaki. Da na ga yara da matan nan ba zan iya kamanta irin hali da suka samu kansu a ciki ba. Saboda ni kaina ina da yara biyu. Na ga yadda waɗannan yara suka tagayyara dake buƙatar kulawa da lafiyar su. A matsayina na jakada da kuma na dan Adam, abin da ban tausayi kuma dole ne dukkan mu mu nemi hanyar da zamu taimaka. Yanzu jakadar Amurka a Najeriya Mr. James M. Whistle lokacin da nake hira da shi.
Jakadan kasar Amurka a Najeriya Mr. James M. Whistle ya ce ya kawo ziyara sansanin yan gudun hijira na Malkohi dake wayola fadar jihar Adamawa domin ya gane wa idanunsa irin halin da yan gudun hijira 275 da rundunar sojojin Najeriya ta ceto daga kurmin Sambisa. Al'amarin yaji jakadan Amurka ya kada shi ainin musamman irin halin da iske yara kanana da aka raba da iyayensu mata masu juna biyu game da waɗanda yanzu haka ke kwance a asibitin tarayya dake Yola fadar jihar Adamawa sakamakon raunuka da suka samu daga harbin bindiga. Jakadan Amurka a Najeriya Mr. James M. Whistle ya ce ziyarar ta bashi dama na ganin aikin rabon abinci da kungiyar agaji ta Red Cross ke yi. Ya alƙawarin gwamnatin kasar sa tare da haɗin gwiwar kungiyar raya kasashe masu tasowa za su taimaka wa Najeriya musamman al'umman arewa maso gabas ta hanyoyin sake sunarwa, ginawa da kuma sulhunta tsakanin jama'ar yankin da yakin Boko Haram ya shafa.
Beyond our cooperation with the Nigerian military to help with the battlefield part of this, we are heavily engaged through the US Agency for International Development in reconstruction rehabilitation.
Baya ga haɗin kai da ke tsakanin sojojin kasashen mu tare da haɗin gwiwa da wasu hukumomi wajen sake wa waɗanda yaki ya shafa masu guni ba a jihar Adamawa kawai ba amma arewa maso gabashin ƙasar nan baki ɗaya. Haka ma muna taimakawa waɗanda yaki ya shafa da shawarwari. Inji jakadan Amurka Mr. James M. Whistle cikin hira da nayi da shi.
Tun da farko sai da gwamnan jihar Adamawa Barrister Bala James Glari ya bayawa jakadan kasar Amurka Mr. James M. Whistle tabbacin cewa nan da yan watanni shida masu zuwa rundunar sojojin Najeriya za ta kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci na Boko Haram a arewa maso gabashin ƙasar nan lokacin da ya kai masa ziyara a gidan gwamnati. Sanusi Adamu, sashin Hausa muryar Amurka daga Yola, Najeriya.